Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Lahadi 5 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa sojojin Amurka da ke sansanin sojin sama da ke Yokota na kasar Japan cewa ba wani mai mulkin kamakarya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo Amurka raini ta kyale ta. Kafar yada labarai na kasar Saudi Arabia ta ruwaito cewa sojojin kasar sun samu nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yemen. Kasar Saudi Arabia ta kame wasu 'yan gidan sarauta har su 11 ciki, ko har da wani sanannen hamshakin mai kuɗi a cikinsu.
To, ko bayan ko gaba jin labaran, za ku ji cewar kwalejin Excellence ta Kano ta shirya wani taron lacca na zabar da jama'a wajen neman ilimi a kowane fannin rayuwar ɗan adam da kuma aiki da shi domin kare fitintunu tsakanin al'umma, musamman tsakanin addinai, ga abin da wasu shugaban addinan ke faɗi.
Idan za a garazar a galibar suna magana tare, suna tafiya tare, suna hulɗa tare, to duk wani mai wuƙa zai daidaita. Amma idan ba a ganin mutane, to wannan zai sa kowa ya ga tsada.
Muna kuma ɗauke da fasarar rahoton wakili murya Amurka a Geneva akan aikin ba da maganin rigakafi da WHO ta fara a huska na biyu ga ƙananan yara 'yan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a Bangladesh. Haka zalika akwai rahoto kuma daga ƙasar Zimbabwe inda aka kama wata 'yar asalin Amurka bisa laifin cin mutunci da rashin da'a ga shugaban ƙasar Robert Mugabe. Bayan haka Muhammad Lalo zai shigo muku da shirinsa na duniyar Amurka. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa sojojin Amurka da ke sansanin sojan sama da ke Yokota na kasar Japan cewa ba wani mai mulkin kamakarya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo Amurka raini. Shugaban yana magana ne sa'alin da yake jawabi a lokacin ziyarar da yake yi a kasashen yankin Asiya, wanda ake sa ran ya mayar da hankali akan harkokin kasuwanci da kuma Koriya ta Arewa. Wasu daga cikin kalaman nasa da ya yi wa sojojin Amurka tamkar shagube ne da gargaɗi ga ƙasar da ta ware kanta daga dangi. Ya ce wannan ƙasar ita ce babban barazana, kuma mai mulkin kamakarya mai neman kashe mutanen da basu ji ba, basu hawa balle sauka. Bayan kammala jawabin nasa ne a Yokota, sai shugaban ya yi tafiyar minti 25 zuwa Kasumigaseki da ke kusa da Tokyo, inda aka shirya masa liyafa shi da Prime Minister Shinzo Abe na wani ƙasaitaccen wurin shakatawa na wasan golf wanda za a gudanar da gasan golf na shekarar 2020. A gefe guda kuma shugaba Trump ya nuna cewa zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a Philippines lokacin wannan ziyara tasa a kasashen na Asiya. Kafar yada labarai na kasar Saudi Arabia ta ruwaito cewa sojojin kasar sun samu nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yemen domin ya kai ga tashan jirgin saman ƙasa da ke arewa maso gabashin birnin Riyadh. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen, waɗanda Iran ke marawa baya, su ne suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin da sojojin kasar ta Saudiya suka zakile. Mahukuntan kasar ta Saudiya sun ce wannan makamin bai yi kowane irin illa ba, sai dai 'yan Houthi sun auna babban tashin jirgin sama ne. Fadar White House ta ce shugaba Trump ya yi magana da Sarki Salman bin Abdulaziz na ƙasar ta Saudi Arabia kan wannan lamari. Shugaba Trump ya danganta wannan laifi ga ƙasar Iran, sa'alin da yake zantawa da manema labarai yau din nan. Saudi Arabia dai ita ce ƙasar da ke kan gaba a Yemen domin ganin an kawo ƙarshen sojojin Hutu, sai dai wannan faɗin yanzu yana bazuwa har zuwa bakin iyaka, domin ko a cikin watan Yuli sai da ƙasar Saudiya ta kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga Yemen, ana saura wata ɗaya a fara aikin haji. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kasar Saudi Arabia ta kame wasu yan gidan sarauta har su 11 ciki ko har da sanannen hamshakin mai kudin nan da kuma wasu da suke da mukamman minista a da da kuma yanzu duka wannan na zuwa ne a kokarin da matashin sarkin Yarima yake na samun daidaito a mulkin nasa akan kuma sarkin Salman ya mai gurbin shugaban sojojin tsaron kasan da ake kira da Turanci National Guard Yarima Metab bin Abdullah wanda a da ake ganin shi ma yana cikin sahun masu neman sarautar wannan kida shi da babban sojan ruwan kasar da ma ministan tattalin arzikin kasa kamfanin dillancin labarai na Al Arabia News wanda mallakan kasar ta Saudi Arabia ne ya fada cewa dewan yayan sarautan gidan kasar da aka tsare ciki ko har da minista ana tsare da su ne sakamakon tuhumar cin hanci da rashawa da ake binciken su akai kuma Yarima Muhammad Salman mai karfin ikon fada a ji shine ke shugabantan committee dake gudanar da wannan bincike wannan kamen dai na mai wadawa bi ya zo kasa da sati biyu ne bayan Yarima Muhammad ya gayyato dubban yan kasuwa daga sassan duniya daban-daban domin baje musu manufar sa ta tattalin arzikin kasa da yake neman kaucewa dogaro da samun kuɗin shiga ta hanyar mai kawai wata mota dauke da bomb ta yi bindiga a cikin birnin Deir ez-Zor inji kamfanin dillancin labarai na kasar Syria wannan hadarin yayi dalilin mutuwar mutane da dama kamar yadda kamfanin dillancin labarin da hadin gwiwar kungiyar nan mai sa ido a yakin da ake yi a Syria wanda da turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights suka ambato wannan harin dai an nuna an auna sansanin yan gudun hijira ne da suka taru a gabashin rafin Euphrates shi da binnin Deir ez-Zor shine cibiyar samar da mai na kasar ta Syria kuma ɗaya daga cikin manya-manyan wuraren kasuwanci na kasar hawa kuma har yau binnin na cikin birane daya daga cikin biyu waɗanda sojojin Syria suka bayyana cewa sun yi nasarar kwatowa daga hannun kungiyar ISIS a ranar Juma'an nan da ta gabata nasarar da aka samu a bakin iyakar tsakanin Iraq da Syria bayan samamin da sojojin su kai a bakin iyaka shugaban yan awaren Catalonia Charles Puigdemont na kasar Spain shi da wasu ministoci hudu sun mika kansu a yau Lahadi ga hukumomin birnin Brussels biyo bayan ba da umarnin kama su da gwamnatin kasar Spain ta yi. Puigdemont ya fada cewa shi dama a shirye yake ya baiwa jami'an na birnin Brussels hadin kai salin da ya isa wannan birni cikin satin da ta gabata. Ya kuma fada haka ne a shafinsa da shafin ya fada haka ne a cikin satin da ta gabata. Ya fada haka ne a shafinsa na Twitter. Ya ce a shirye muke mu bada cikakken hadin kai ga hukumar shari'a na kasar Belgium biyo bayan umarnin kame su da kasar Spain ta bayar a yi babban mai shari'a na kasar ita ce ta bada umarnin kame Puigdemont kwana daya bayan ta tsare wasu mutane tara da ke da nasaba da wannan yunkurin warewar a kafa sabuwar gwamnati da dai ta dai tsare su ne har sai an gurfanar da su gaban kotu domin bayyana musu laifin su na cin amanar kasa sai kuma da yake sai dai kuma an bada bailin ɗaya daga cikin su har ila yau babban kotun kasar ta Spain ta mika bukatar ga hukumomin yan sandan kasa da kasa na kame Puigdemont shi da waɗannan mukarrabai nasa guda hudu ko da suka tsere daga Belgium din babban mai gabatar da kara na kasar Belgium ya ce sun samu wannan takardar izinin kame yan awaren kuma za su fara yi wa Puigdemont tambayoyi nan da yan kwanaki kaɗan ma zuwa idan Allah ya kai mu
Ladan Ibrahim Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla jajircewa wajen neman ilimi na kowane fannin rayuwar dan Adam da kuma aiki da shi sune batutuwa da suka mamaye taron lacca da college na Excel dake a Kano ta shirya a jiya Asabar a wani bangare na yunkurin fadakar da jama'a akan bukatar rungumar ilimi domin kawar da fitintinu tsakanin al'umma daga birnin ta Kano wato ga wakilinmu Ibrahim Kwari da karin bayani
kusacewar tarbiyya tsakanin mutane musamman matasa da gurguwar fahimtar addini da kuma jahilci kan al'amura da dama na kare yawan fitintinu da kuma aikata miyagun ayyuka a cikin al'umma wannan ta sanya kwalejin Excel Kano ta shirya lakcar zaburar da jama'a domin daukar matakin da ya dace inji daraktar kwalejin Hajiya Asma'u Yahaya
ilimi shine mabudin rayuwa ta dan adam ba ilimi babu rayuwa ko da rayuwar ba ingantacciya ba so da haka muna kokarin mu sake tunatarwa da zabutawa akwai wasa da ilimi kuma akwai rashin hada ilimin boko da kuma tarbiya irin ta mutu addini to irin wannan shine muke kokarin jawo hankali cewa dole ya kasance a mutunta ilimi saboda babu wani abu da yake sama da ilimi shi yasa muke so matasa da kuma iyaye suka ce ba ilimin ba kawai ainihi an inganci kuma da yanda ya kamata a amfani da shi
takin lecture dai shine ilimi da aiki da shi ta mahangar addini islama ustaz abdullahi musa abdullah da ake wala kabila fen abdul shine ya gabatar da makala a wurin taron
halal hakika musulunci ya yarda da duk wani ilimin da zai amfanar da al'umma tare da cewa ilimin shari'a shine ilimin da yake kowanne girma to mun yi magana akan haka amma akan al-muhim dai shine yin aiki da ilimi a yayin da muka gane cewa yawancin matsalolin da muke ciki yau a kasashen mu musamman mu musulmai shine rashin aiki da abinda muka sani na addini da mutane za su fara aiki da abin da suka gano cikin Qur'ani na ilimi da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da lallai kuwa al'umma za ta gyaru amma ga ilimi mutane sun addace Qur'ani da hadisi kuma ba su aikata abin da Qur'ani da hadisi suka sa su shi ya haifar da duka masifun nan mafita shine lallai mutane su gane cewa in ka samu ilimi to zai iya zaman maka tsira ko kuma ya zama maka nauyi ranar tashin kiyama ma'ana shine yayin da ka samu ilimi ka san cewa dadin ilimi shine aiki da shi kana samun ilimi ka aiki da shi
taron lecture na college excel ya zo lokaci guda da wanda aka yi a cibiyar demokradiyya ta gidan Mambaye a nan Kano game da muhimmancin zaman lafiya da mutunta addinan juna a tsakanin al'ummar arewacin Najeriya har ma guda cikin dattawan mabiya dariƙar majami'ar Ekwa rabaran mati dangore ke cewa
wannan an yi a cikin labiri muna sa da irin wannan taron za a kai har zuwa local government level har zuwa level na ward inda mutane za su gane in ga mun a wannan taron da muka yi wannan a kauye bai ma san ni ba bai san ma me yake ciki ba amma kullun abin da nake faɗa a mutane shine idan za a ga referral a ga liman suna magana tare suna tafiya tare suna hulɗa tare to duk wani mai wuka zai daidaita kuɗi amma idan ba a ganin mutane to wannan zai sa kowa ya daga to da haka nan mutane ma irin wannan taron ga limamai na musulunci ga limamai na kirista wannan kadai sako ne ga mutane cewa an fara hin da mallaka
baki masana dai ya zo wuri guda game da rawar da jahilci da gurguwar fahimtar addini ke takawa wajen rashin zaman lafiya da ci gaban al'umma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Yara Allah nana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari a jiya Asabar ne kuma aka fara aikin bada maganin rigakafi na cutar cholera ga dubban kananan yara na ƴan gudun wato ƴan kabilar Rohingya da suke gudun hijira a Cox's Bazar dake kasar Bangladesh a huska na biyu ga fasarar rahoton wakilin murya Amurka Lisa Slane a Geneva
aikin bada rigakafin na cholera ta baki da hukumar kiwon lafiya ta WHO ke jagoranta yana auna kusan kananan yara 180 ƴan tsakanin shekaru 1 zuwa 5 yaran za su samu karin wani rigakafin da zai kare su daga wasu cututtuka yaran sun samu maganin a karon farko da aka kaddamar da aikin bada rigakafin a ranar 10 ga watan October da ta shige a wannan lokacin an bayar wa mutane sama 700 rigakafin ta bakin su waɗanda suka haura shekara daya kakatin hukumar WHO Tarik Jasarovic ya ce ma'aikatan lafiya za su kuma bada rigakafin cutar shan inna ga yara yan shekaru 5 a cikin wannan aikin don kare su daga cutar da zafi na kasa su yace zuwa yanzu babu wani labarin da aka tabbatar na cholera
but there is a risk and this is why we are doing this oral cholera vaccination and WHO has a set up a lab together with the ministry to do
voter amma dai akwai fargaban samun cutar shine yasa aka bada rigakafin hukumar ta WHO ta kuma shirye wani cibiyar gwaji da ma'aikatan gwamnati da za ta rika kula da ingancin ruwa sakamakon gwajin ruwan kuma ya nuna kashi 17 da aka gwada a wuraren da ƴan gudun hijira suke zaune ya yi daidai da ingancin kasar Bangladesh da na hukumar lafiyar duniya wato WHO sama da 'yan gudun hijiran Rohingya 600,000 da suka alce wa tashin hankali a Myanmar sun isa Cox's Bazar tun cikin watan Agusta. 'Yan gudun hijiran suna rayuwa cikin cunkoso a wurare marasa tsafta kuma wurare da za su iya haddasa barkewar kwalara da wasu cututtuka. Jasarvik ya ce an dan samu barkewar gudawa ya zuwa yanzu cibiyar gwajin bai tabbatar da samun cutar kwalara ba. Ya ce babban barazanar lafiya da ake samu a wurin ita ce rashin samun isasshen numfashi da kuma kyanda.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To madalla fasarar rahoton wakili Murya Amurka a Geneva Lisa Slane. Wata kotun kasar Zimbabwe a jihar Asabar ta bada umurni da a daure wata yar kasar Amurka a gidan yari yayin da take ake tuhumarta da laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaban kasar Robert Mugabe. A nan kuma ga fasarar rahoton wakilin muryar Amurka a birnin Harare Sebastian Mfo.
An kama 'yar ƙasar Amurka Martha O'Donovan da take yi wa wani talbijin yanar gizo a ƙasar Zimbabwe aiki a ranar Juma'a, yayin da 'yan sanda suka je gidanta bayan sun samu izinin kama ta daga kotu a wani samame da suka kai mata da sanyin safiya. A jiya Asabar wata ƙaramar kotu ta miƙa ta ga babban kotun ƙasar don a bata beli yayin da ake tuhumarta da laifi na mataki na uku. Obeshava yana cikin kungiyar lauyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zimbabwe kuma shine lauyan O'Donovan.
So we'll be approaching the High Court on Monday for bail application. What we then did was to challenge the legality of our client's.
Za mu je babban kotun a ranar Juma'a domin neman izinin beli. Amma da farko mun je kotun ne don mu kalubalanci tuhumar da ake yi ma wanda muke mata aikin. Mun nuna cewa yadda aka kama ta ya saba wa tsarin dokokin ƙasar. Ya kamata 'yan sanda su shaida mata dalilan da yasa aka kama ta a daidai lokacin da suka je su kama tan, amma kuma ba su yi hakan ba. Abin takaici alƙalin bai ra'ayi da mu ba akan wannan batun, saboda haka sai kotun ta yi watsi da buƙatar mu. A cewar wasu takardun kotun ƙasar, 'yan sandan sun gano saƙon Twitter da O'Donovan ta ɗora akan shafinta, tana cewar wani mara lafiya ne yake yi wa al'umman Zimbabwe shugabanci. Ita kuwa 'yar Amurkan ta musanta laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaba Mugabe. Tana cewa wannan zargi ne mara tushe kuma babu gaskiya a ciki.
Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment there is no partiality. No harm in arms with arms. We fight this little struggle, 'cause that's the only way we can overcome a little trouble. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We gon' fight, we gon' fight, we'll have to fight, we gon' fight, we gonna fight, we gon' fight, fight for our rights. I teach it.
To madalla fasarar rahoton Sebastian Mofo daga birnin Harare na ƙasar Zimbabwe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC, yanzu kuma ƙarfe 10 kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirin Mahmud Lalo, Duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin ƙurar da harin da aka kai birnin New York ya bari a baya, inda mutane takwas suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata. Lamarin da ya sa shugaba Trump ya yi kiran a soke shirin na gasar lottery da ke baiwa mutane bizar izinin zaman Amurka na dindindin. Sunana Mahmud Lalo. Binciken farko da aka gudanar bayan harin da Saifullah Saipov mai shekaru 29 ya kai birnin New York ya nuna cewa shi dan asalin ƙasar Uzbekistan ne wanda ya samu damar shigowa Amurka ta hanyar shiga shirin nan na gasar lottery wanda ke baiwa mutane daban-daban visa daga sassan duniya domin ba su damar zama a Amurkan. Yayin da 'yan sanda ke kokarin gano muhimman bayanai kan wannan hari, shugaba Donald Trump yayin wani taron majalisar zattarwarsa yayin kira ga majalisar dokokin Amurka da ta yi maza-maza ta yi watsi da wannan shiri na gasar lottery domin a cewa sa shine baiwa Saipov damar shiga Amurka.
Diversity lottery sounds nice. It's not
shirin lottery dake tattaro mutane daban-daban abu ne mai kyau a zahiri amma idan ka kalla da kyau yana da matsala mun sha sukar wannan shiri.
It's not good. It hasn't been good. We've been against it.
A cewar Trump kuma gara a rinka daukan mutane bisa cancanta yana mai jaddada cewa hakan zai fi amfanin Amurka.
What we are demanding is merit-based immigration.
Buƙatar da muke muƙawa ita ce a rinka shigo da mutanen da suka cancanta. Muna buƙatar mutanen da za su taimaki ƙasar mu waɗanda za su samar da tsaro ga ƙasar mu. Ba ma buƙatar masu shigowa ta hanyar shirin gasar lottery wanda hakan yakan baiwa ƙwarar gurbi damar shiga Amurka. Waɗannan irin marasa dabara ne suke ɗiban waɗannan mutanen.
Sannan a wani saƙon Twitter da ya aike da sun yi safiyar Alhamis, shugaba Trump ya caccaki sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat kan wannan shiri na cacar lottery, lamarin da ya haifar da martani daga 'yan Democrat waɗanda suka zargi Trump da maida lamarin na siyasa. Andrew Cuomo shine gwamnan jihar New York.
The president's tweets, I think, were not helpful.
Ina ganin sakonnin Twitter da shugaban ya aika suna ƙara dagula al'amura. Ina ganin suna ɗora laifi ne tare kuma da mayar da al'amarin ya zama siyasa. Yana magana ne akan tsarin nan na shiga Amurka da ya shafi canki-canki na lottery, inda yake ɗora laifin akan waɗanda suka ƙirƙiro tsarin.
That immigration policy.
To koya masu fashin baki kan harkar ta'addanci ke kallon ra'ayin na shugaba Trump da ke nuna cewa a soke shirin gasar ta lottery. Bennett Clifford mai bincike ne kan masu tsaron ra'ayi a Jami'ar George Washington.
We're not only facing an international terrorism problem.
Ba wai kawai muna fuskantar matsalar ta'addanci ne daga mutanen da ke shigowa daga ƙasashen waje ba. Wannan ba wata babbar matsala bace. Ina ganin matsalar ita ce yadda ake samun masu tsaron ra'ayi na cikin gida, inda zaka ga mutumin da aka haifa ya kuma yi wayo a nan Amurka ya kauce layi ya shiga harkar tsoron ra'ayi.
Wannan hari na New York ya sa mutane da dama sun tuna irin hararen da aka kai a baya a nahiyar Turai, inda watan Yuni wasu mahara suka yi amfani da wata babban mota suka rika banke mutane a wata gada dake birnin London tare da yin amfani da wuka suna sukar jama'a. To tunda dai hukumomin London suka bada umarnin a sassaka shingayen da za su rika kare aukuwar irin wannan lamari, amma ƙwararru sun ce yin hakan ba zai bada wata cikakkiyar kariya ba. Amma hukumomi a Faransa, ƙasar da ita ma ta sha fama da irin wannan hari na 'yan ta'adda, sun ce akwai wasu muhimman matakai da ya kamata a rika ɗauka. Emmanuel Macron shine shugaban ƙasar ta Faransa.
Ana buƙatar wasu muhimman matakai idan har ana son a yaƙi ta'addanci. Ta yadda doka za ta bari a rika kai samame ko kuma a rika ɗaukan matakai kan mutanen da aka riga aka gano suna da haɗari ga jama'a.
To tunda dai shugaba Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya bada umarnin a ƙara tsawara matakan tantance matafiya kafin su shiga Amurka. Amma Afsal Ashraf na jami'ar Nottingham da ke Burtaniya ya ce wannan mataki ba zai wani tasiri ba.
It's not at all clear to me.
Ban yi tsammanin akwai wani aikin tantancewa da za a iya yi da zai iya sauya yanayin tsaron da aka ɗauka yanzu ba, da nufin gano mutanen da ke shirin kai hari.
Ya kuma ƙara da cewa zai yi matuƙar wuya a rika gane irin mutanen nan da suke kitsa hari su kaɗai. To sai dai yayin wani taron manema labarai a ranar Laraba da ta gabata, magajin birnin na New York, Bill de Blasio, ya ce ba za su firgita da kowace irin barazana ba.
We will not be cowed, we will not be.
Ba za mu razana ba, domin wannan harin da aka kawo wani yunkuri ne na hana mutane su samu walwalar yawon zuwa wuraren ayyukansu.
Was meant to make people feel they could not go about their daily lives.
To kuma ga dukkan alamu mutanen birnin na New York kamar irin su Joe Lapo sun ji kiran magajin garin.
I woke up this morning in defiance.
Na tashi a wannan safiya kuma ba zan bari wani razana ni ba. Zan fita in more rayuwata.
I'm going to be out here living my life.
To asali ma duk da wannan harin da aka kai, kuma mun sun ce za a gudanar da wani wasan gudun famfa laki da ake kira TCS New York Marathon, kuma yadda aka tsara za a yi a ranar Lahadi mai zuwa. Wasu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Salihu Garba da Ibrahim Kalmasi Garba, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonni da kuma saurare kuka aika mana. Sabon mu na farko ya fito daga Rilwanu Ibrahim Londo a garin Uba, jihar Adamawa. Yace hakika matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na sake farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya wani abin yabawa ne, da fatan za a samu mutane masu tsoron Allah domin tafiyar da wannan aikin. Sako na gaba na cewa Allah ka maida wa ƴan ta'adda da ke harbawa kasar Saudiya makamai makamancin abin da suke yi. Daga Aliyu Usman Taka, lafiya birnin Kebbi. Sai kuma wannan sako da ke cewa salam VOA Hausa, Allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin kunar bakin wake a gabashin Siriya, ya baiwa waɗanda suka jikata lafiya. Daga Usaina Alhaji Umar Forever da Aisha Usaina Dangote Karasuwa, wannan sako da cewa Saudiya da Yemen kai wa juna hari da kuma kai harin kunar bakin wake ba shine mafita ba, zama a teburin sulhu shine mafita. Sako daga Fatima Babagana Alhaji Dabuwa Nguru, wannan sako na cewa a gaskiya mu dai talakawan Najeriya ba mu ga alamar farfadowar tattalin arziki a Najeriya ba, ganin yadda komai yayi tsada a Najeriya musamman kayayyakin abinci. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe, wannan sako na cewa salam VOA Hausa, hakika muna gamsuwa da yanda kuke karanto mana sakonnin mu, don haka sai mu ce Allah shi kyautata amin. Daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau, yace muna godiya ga sanita mai wakiltan yankin mu na Neje ta Arewa Dr. Aliyu Sabi Abdullahi bisa samar mana da kayayyakin aiki da yi a babban asibitin mu na karamar hukumar Rijau dake Tungar Magaji. Hakika da babu gara ba dadi, muna godiya matuka bisa haka, kuma muna bukatar a gyara muna muhallin wannan asibitin domin wallahi yayi matukar lalacewa. Sai kuma wannan sako da ke cewa hakika muna jinjinawa dan majalisar wakilai mai wakiltan kananan hukumomin kaura na Moda da birnin Magaji Alhaji Aminu Sani Jali bisa bayar da tallafin kudaden karatu na scholarship ga daliban makarantun gaba da secondary da ke yankin sa. Hakika wannan abin yabawa ne matuka. Daga Mahmud Salu kaura na Moda Zamfara. To madalla yanzu kuma za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban yan awaren Catalonia Charles Puigdemont na kasar Spain shi da wasu ministoci hudu sun mika kansu a yau Lahadi ga hukumomin birnin Brussels biyo bayan ba da umarnin kama masu dokumentin kasar Spain ta yi. Puigdemont ya faɗa cewa shi da ma a shirye yake ya baiwa jami'an na birnin Brussels haɗin kai sa'in da ya isa birnin cikin satin ta gabata. Ya faɗa haka ne ko a shafin sa na Twitter, yace a shirye muke mu ba da cikakken haɗin kai ga hukumar shari'a ta kasar Belgium biyo bayan umarnin kame su da kasar Spain ta bayar a yi. Wata mota dauke da bom ta yi bindiga a cikin birnin Deir ez-Zor, inji kamfanin dillancin labarai na kasar Syria. Wannan hadarin ya yi dalilin mutuwar mutane da dama, kamar yadda kamfanin dillancin labaran da haɗin gwiwar kungiyar nan mai sa ido a yakin da ake yi a Syria wadda turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights suka ambato. Wannan harin dai an auna sansanin yan gudun hijira ne da suka taru a gabashin rafin Euphrates. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa sojojin Amurka da ke sansanin sojan sama da ke Yokota na kasar Japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo wa Amurka raini. Shugaban yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a lokacin ziyarar da yake yi a kasashen yankin Asiya, wanda ake sa ran ya mayar da hankali akan harkokin kasuwanci da kuma Koriya ta Arewa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu da wannan lokaci. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa iyalan gidan masu jauje a Kwantagura ta'aziyar rasuwar Alhaji Isa Mai Jauje, wanda ya rasu a yau dinnan a garin Kwantagura. Allah ya ji kansa, kuma Allah ya ƙara haƙurin wannan rashi da aka yi samu. A madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Lada Ibrahim Aiwa da Sidi wanda ya shirya ba da umarni, sai kuma injiniyanmu Al Santos Baba Yakubu Makeri ke sallama. A huta lafiya.
Thank you.